Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Janairu na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Shugaba na biyu mafi iko a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a jiya Asabar a wata ziyara da ba kasafai aka saba gani ba a birnin Addis Ababa daga wani jami'in Khartoum wanda ta zo cikin tashin hankula akan iyaka in ji jami'ai. Muhammad Hamdan Daglo wanda aka fi sani da Hemeti wanda shine nabi a majalisar mulkin Sudan zai kasance a kasar Habasha na tsawon kwanaki biyu domin gana da jami'an Habasha da dama, inji kamfanin dillancin labaran Sudan Suna. Sanarwar da majalisar mulkin Sudan ta fitar ta ce ministan tsaron Habasha Abraham Bailey ya gana da shi a filin jirgin saman Addis Ababa. Har ila yau ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumar leken asiri, in ji shi. Daglo shine shugaban rundunar ta musamman ta RSF, wani rukunin da ake tsoro kuma mai karfi da ake zargi da aikata ta'asa a yankin yammacin Darfur. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi jiya Asabar cewa ya baiwa kasashen yankin Baltic da suka hada da kasar Estonia da Latvia da Lithuania izinin aika da na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Amurka ta kera zuwa Ukraine. Matakin da ke zuwa a daidai lokacin da Ukraine ke ci gaba da samun tashin hankali da makwabciyarta Russia. Na hanzarta kuma na bada izini kuma mun bada cikakken goyon bayan canza wurin kayan aikin tsaro na kasashen NATO daga Estonia da Latvia da kuma Lithuania zuwa Ukraine don ba ta damar kare kanta daga cin zarafin Russia ba tare da wani dalili ba, in ji Blinken a cikin wani sako da aka kai a shafin Twitter. Blinken ya kuma gode wa tsaffin mambobin jamhuriyar Soviet ko mambobin NATO a yanzu saboda dogon lokaci da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan sojin ruwan Jamus ya sauka daga makaminsa jiya Asabar bayan ya sha suka kan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci girmamawa kuma Ukraine ba za ta taɓa samun nasarar kwace Crimea daga Moscow ba. Mataimakin Admiral Kiachim Chombach ya ce na ne ministan tsaro Christine Lambrecht da ta amince da muradin ina wanda zai fara cikin gaggawa. Ministan ta amince da buƙatar. Chombach ya bayyana haka ne a wani taron tattaunawa da aka yi a India ranar Juma'a kuma an kafe hoton bidiyon a shafin sada zumunta. Kalaman na zuwa ne a dalilin lokacin da Rasha ta tara dabban sojoji akan iyakokin Ukraine. Yunkurin diplomasiya ya mayar da hankali ne kan hana ta'addanci. Rasha ta musanta cewa tana shirin mamaye Ukraine. Daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da jiragen yakin ƙawancin da Saudiya ke jagoranta suka kai a wani gidan yari da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawayen Houthi na Yemen ya haura zuwa ƙalla 82 da ake tsare da su. Kamar yadda ƴan tawayen da wata ƙungiyar agaji suka sanar a jiya Asabar. A halin da ake ciki dai an daina amfani da kafar yanar gizo a ƙasa mafi talauci cikin ƙasashen Larabawa, yayin da dakarar rundunar ƙawancen ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a Sana'a babban birnin ƙasar da ke hannun ƴan tawaye da sauran wurare.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa. kasuwa akai ni kilo ne kasuwa
akai ni kilo ne
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
to jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka babangida jibrin ne ke sallama da ku a wani sabon shirin kasuwa akai miki dole wanda ke zuwa muku daga kasuwar Mile 12 dake tsakiyar birnin Lagos. Shirin wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen Najeriya. Tare kuma nake da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakin sa.
Sunana Shehu Usman, chairman kasuwar Mile 12 a kasuwar Lagos. To wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda ku sani ba wani muka bata ba iyayen mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can Ido kusan shekara 40 kenan da Ido ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin yin haɓaka kamar yadda masu bayani suke bayani kasuwancin ya zo har bakin titin Ido lokacin shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hudu ko kasa wucewa to daga bayan ne mishi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin sa don barak ko kuma je a cikin limana ya ce musu wannan kasuwar ta ku ko kuma wannan kasuwar din naku ya haɓaka a Lagos ta kamata ku islanin duba wani guri da yake da girma fiye da wannan guri albashi sai mun gwada mu samu hannu a za a mun gurin da ya dace da kuku daga wannan kasuwanci shi ne kon Allah kuma su wayannan iyaye namu hukumanci kakanni suka taho suka danga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci Allah ya kaddara cewa nan Maltese wannan kasuwa ta kasance ta wannan lokaci ne suka gano wannan guri suka gaya wa shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a wannan lokaci suka masa bayanin sun ga guri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce tun haka ne yanzu ku je ku nemo guri ku gyara shi a cigaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga neman wannan guri lokacin daji ne ba komai ciki daga birai sai macijai sai zakuna da ke wannan unguwa cikin yakan Allah zuwa mutanen mu kuma Allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko'ina a Najeriya ba ma Najeriya kaɗai ba ana kawo kaya daga Burkina Faso ana kawo kaya daga Ghana ana kawo kaya daga Cameroon ana kawo kaya daga Benin Republic duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin Najeriya irin Kano Kaduna Sabauci dukkan arewa gaba ɗaya ko'ina da ka sani ba inda ba a zuwa da kaya nan Maltese lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa kaya ya dinga zuwa daga nan Abeokuta irin su Odoba irin su Oyo duka kasar Yarbawa su ma kayan su na zuwa wannan kasuwa a Afirka mu na West Africa babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da yafi wannan kasuwa ta mata Myself Market ta National Market domin a nan ne ake soke turorin albasa ake soke turorin tumatur tattasai da albasa duk dai kayan da ka sani na lambu to insha Allah mu nan kasuwar ta mata International Market mu ne na ɗaya Africa West African country mu ne na ɗaya
to ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakanin ku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman ƴan ƙasa da kuma baki
eh mu'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna mu'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara 40 kamar da laga maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta Maltese an sai an kai shekara 40 kenan to abin ya koma ya kuya fita daga kan yaya ya koma kan jikoki tun daga kan iyaye ake yi da kakanni to suka gada kuma aka zo ana ci gaba da harkokin kuma yanzu ana nan ana yi ba fashi Yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban Hausawa ma na shigowa daga wurare daban-daban da Inyamurai da kowace kabila ana zuwa ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkokin ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwar nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa yadda ake tafi da harkar tsarin gwamnati ita kanta gwamnati da Lagos tana matuƙar farin ciki ta yanda muka samu kan zaran ta yanda da an kazo market market da kuma an zaka wuce zaka samu matsala wannan tana kuma mota to za mu yi gari mai mota ma musamman BRT wayannan manyan manyan mutum gwamnati sun fi goma cewa masu biyo hanyar mata kasuwa da subukan express sun mafi yawan lokaci za ga ana akwai hold up akwai gusulu a express kuma nan hanyar kasuwa ba gusulu ba don komai ba domin mun wakan mu fada mun kuma yi mutane ka shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani wuri da ya bi wannan kasuwa dole mu bi ka'idojin gwamnati abubuwan da nake na san rai ne ya kamata mu canza tsarinmu a daina sayar da kaya a bakin hanya a daina lugi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo wadda da muka danga mutane kenan kuma Allah alhamdulillah muna cikin baicin mun yi wannan abu Allah ya taimake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa da kasuwan kashi ba duka ba zaki mafi alheri a garin baki daya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewa ba a samun gosulo ba a sai da kaya a bakin titi ba a lodi a bakin titi ba kuma ba datti sai ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro.
Yanzu ga ni tare da wani mai sayar citta a wannan kasuwa kuma zai iya gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala barakatuhu sunana Tasir Umar Gwandu local gwamnati. Ina sai da citta da tafarnuwa ina da shekara 19 bana harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a Matura wanda ya yi muna bazata na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media ta hanyar YouTube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutace ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in kagira ma ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya ba mu kallon da muke fuskanta haka.
To ga mu kuma tare da
Abdullahi Malami daga International Market Mantua Ficosi Sheri Lagos Nigeria gargajin jagoranci Alaisha Usman Jibrin Sampan farayin kaya na wannan sati buhun masara naira 26,000 buhun gero babban buhu naira 27,000 dawa babban buhu naira 27,000 wake dan gombe naira 45,000 wake dan mina naira 33,000 waken soya naira 38,000 babban buhu dankalin turawa naira 40,000 babban buhu dankalin hausa naira 18,000 babban buhu doya kwarya naira 170,000 tumatir kwando naira 13,000 tattasai solo naira 11,000 tarugu solo naira 9,000 shambo solo naira 12,000 albasa babban buhu naira 40,000 watamilo kanta naira 650,000 kabeji babban buhu naira 8,000 kara solo naira 15,000 kanumfari babban buhu naira 26,000 citta solo naira 15,000 tafarnuwa babban buhu naira 80,000 yar kofa Abdullahi Malami daga International Market Mantua Ficosi Sheri Lagos Nigeria.
Ta ba sararo a nan dai kuma wannan shiri da kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan Radio Murya Amurka na ku Babangida Jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yanwa a cikin Kristi barkanmu da warhaka sunana Reverend Father Nuhu Bala wanda yake mataimakin jami'in Ecclesia Katolika. Dole a ce kowane dan Adam akwai salama a cikin zuciyarshi. Idan muka duba ƙasar mu Najeriya a yau akwai tashin na rashin tsaro a tattaruwar abubuwan da suke faruwa za mu gane da cewa akwai rashin salama. Na farko idan akwai salama a cikin zukatanmu za a iya samun salama a cikin gidajenmu. Idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu za a iya samun salama a cikin kabilu, a cikin addinai daban-daban da muke da su a Najeriya? Bari mu baku misalin na yaren Hibraniyanci, Shalom Aleichem, wato salama ta kasance gare ku. Haka addinin Kiristoci ya kwana lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama aleikum. ‘Yan uwana da kuma abokan huɗata musulmi na dukkan faɗin duniya, da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu aleikum. Wato bari salaman nan ta kasance ta da ku. Kuma akwai ‘yan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gare ku. Kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta wannan Matthew sura 5 aya 9, yace albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci, domin za a ce da su ‘ya’yan Allah. Wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani. Ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci. A cikin rashin tsaron nan, abin da muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka. Dangantaka tsakanin musulmi da Krista. Bari Ubangiji Allah wanda yake bada salama ya aiko da salamarsa a tsakanin mu, yadda za mu yi zaman lafiya da juna cikin kauna da kuma bada girma ga Ubangiji Allah madaukakin sarki. Ubangiji Allah ya albarkace mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan motsa jiki, wato exercise a turance. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ƙashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Baraudiko a jihar Kaduna. To likita, barka da wannan lokaci.
Barka, assalamu alaikum wa rahmatullah.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ma ƙarin bayani akan menene motsa jiki.
Motsa jiki kamar abinda ake nufi da shi exercise ya danganci duk wani abu wanda mutum zai yi da gaɓoɓin jikin shi, da wanda wannan abinda yake yi dalilin yinsa shine saboda ya ƙara mishi lafiya, kuma sannan ya zama fit ya yi komai da komai, kuma zai ƙara mishi lafiya.
Motsa jiki ma ya kasu kashi nawa ne?
Eto, shi motsa jiki ya danganta ne da meye mutum yake so ya achieving, kamar ya samu hanyoyin motsa jiki, menene MM mutum a motsa jiki. Yakan kasu daban-daban. Akwai wanda ake ce mishi kamar aerobic exercise, sai kuma akwai wanda ake ce mishi isokinetic exercise. Shi wannan aerobic exercise din shine motsa jiki wanda shi dalilin shi shine ya ƙara maka lafiyar zuciya da kuma lafiyar lungs, huhunka kenan, ya ƙara lafiyar shi kuma ya ƙara maka lafiya gaba ɗaya na jiki. Shi kuma isokinetic exercise shine wanda kaman MN shi ya ƙara lafiyar wani gaba ne na jiki, ko kaman irin masu yin weightlifting da sauran abubuwa, su ne suka fi yin isokinetic exercise. So wannan aerobic exercise shine wanda in dai burin mutum ba wai yana so ya zama bodybuilder bane, masu daga karfe da wasu abubuwa, an dai masu gina jiki, amma in burin mutum ya samu lafiya ne na jiki, ya iya yin ayyukan shi ba tare da ya gaji ba, zuciyar shi ta samu lafiya, abin da yafi cancanta da shi shine aerobic exercise.
To likita, kamar yaya mutum ya kamata ya motsa jikinsa?
Abin da yafi dacewa ga motsa jiki ya bambanta tsakanin motsa jiki a yara, da motsa jiki a matasa, da motsa jiki a manyan mutane maza da mata, da kuma motsa jiki da nake so in yi bayani a kai na mata masu juna biyu, shi ma yana da amfani. Motsa jiki a yara da matasa, abin da yafi dacewa shine su samu kamar na minti 60 awa guda kenan na motsa jiki, ko fiye da haka a ce a kowane rana. In so shine su samu minti 60 na motsa jiki a kowane rana, yara da matasa, wannan yana da kyau musu. Ga manya kuma abin da yafi kyau su samu kamar minti 30 a ce a mafi yawancin ranaku na mako. In an fahimta kamar minti 30 kwana 4 a mako, minti 30 kwana 5 a mako, abin da ya fi dacewa kenan ga manya maza da mata amma ga mata masu juna biyu abinda ake so ga mata masu juna biyu shine inda za su samu kamar awa biyu da rabi a kowane mako na motsa jiki mata masu juna biyu da kuma mata wanda suka haihu waɗanda suka haihu suna kan shayarwa awa biyu da rabi na motsa jiki a kowane mako to yana da kyau amma abinda shawaran da ake ba mata masu juna biyu a lokaci guda ba a so su yi motsa jikin da zai wuce na minti goma in dai motsa jikin sosai sosai suke yi kamar irin jogging da wasu abubuwa ko kuma a motsa jikin da zai fi na minti 20 in dai ba motsa jiki sosai sosai bane in abu ne da ya shafi dan tafiya wanda ba sosai ba vigorous exercise bane kar ya fi minti 20 at a stretch a lokaci guda idan suka dan yi su huta ba a son su yi a lokaci guda tace za ta yi awa daya ko wani abu kamata masu juna biyu da wannan ba fiye san haka ba
duk da motsa jiki yana da muhimmanci me yasa ba a so su su dade mata masu juna biyu misali su dade suna motsa jikin su
duk da bayanin yana da yawa a wannan bangare nan kuma shawarwari dai muke bayarwa sai kai ya kawo mu wani lecture amma su mata masu juna biyu in zamu ba da misali kamar abin da muke ce suna da hyperdynamic state jikin su yana da abubuwa da yawa lafiyar su lafiyar shi babin dake jikin su kuma duk lokacin da ake ce ana motsa jiki akwai jini yakan je sauran bangarorin na jiki to zai iya sa baby ya samu matsala amma yana da kyau motsa jiki a mata masu juna biyu amma look a dade ana yi shine abin da muke ba da shawara
motsa jikin nan yaya ya kamata a yi shi abin da nake nufi anan shine mutum zai zo ya yi ta tsalle ne ko kuma ya ta ka ce yara ma ya kamata a ce ko kuma matasa su samu awa daya suna motsa jikin su za su yi ta gudu ne ko kuma tsalle ne ko rawa ko kuma wani irin motsa jiki ya kamata
motsa jiki ya danganta ai da me zaka iya yi kai kanka akwai wanda zai iya jogging akwai wanda ya iya swimming zai iya swimming akwai wanda ya iya swinging da rope swinging ya danganta da wannan kamar inda da nayi bayani shi ka motsa jiki commonly na abin da muka fi yi shine kaman jogging yana da amfani saboda shi jogging zai taimaka ma gabobin jikinka da zuciyanka da kuma huhunka da kuma lafiyar jikinka gaba daya
kamar mata a gida zaka ga in an ce su motsa jiki za su ce kai ya ai wannan kai komo da nake a cikin gida ma shi ma motsa jiki ne to shin a likitance wannan ma motsa jiki ne kuma yana ƙara lafiya a jiki
eh to sosai in dai kai komo da take yi aiki ne sosai za ta tashi a ce a gidanta ta yi tafiya for a reasonable amount of time a cikin gida na aiki ta je ta dawo for a reasonable amount of time da za ta ji ta motsa jiki ba ta dinga zama a gida kawai tana zaune ta ce tana motsa a reasonable physical activity wanda zai shafi duka gabobin jikinta yayi
na'am to likita misali ma kowace gaba ce take da bukatar a motsa ta a jikin dan adam
gabobi a jikin mutum suna da yawa akwai wanda da ai ba su a motsi akwai wanda da yawanci inda shi kamar da muka fara misali da jogging yakan shafi duka wanda yake ya kamata a ce an motsa to in kai jogging zaka ga ka motsa shi
to likita wani lokaci zaka ga mutum zai motsa jikinsa bai yi zufa ba shin idan mutum ya motsa jiki yayi zufa shine motsa jiki ko kuma idan mutum ya motsa jikinsa ko bai yi wannan zufar ba a likitance ya motsa jiki
inda ya motsa jiki ai zufa akwai masu yawan zufa sosai akwai masu zufa da wuri amma ana so dai in so shine samu in ka motsa jiki kai zufa amma akwai masu zufa da wuri akwai wanda kuma sukan dade ba su yi zufa ba to ya danganta in dai ka motsa jiki kamar wannan awowi da muka bayar ka amfani da su to ya isa ba zufa ba shine criteria na sawa a ce ko motsa jikin ya isa ko ya yi ko bai yi ba
to likita menene ma muhimmancin motsa jiki a jikin dan adam
muhimmancin motsa jiki da mu iya kasashe kashi biyu akwai physical muhimmanci na motsa jiki sannan kuma akwai psychological muhimmanci physical muhimmanci kamar shine abin da ya shafi jikin mutum shi kanshi lafiyar jikin mutum sannan kuma motsa jiki yakan taimaka ma tunani da psychology da lambotin mutane haka shi yasa exercise yake da amfani sosai physically yakan taimaka ya kar ya sa kai jiki da kanka zama obese yana taimakawa yakan mai motsa jiki yakan iya samun a ce ba shi da ciwon zuciya yakan rage chances din da mutum zai iya developing ciwon zuciya mai motsa jiki zai iya yakan rage chances din da zai sa jini shi ya dinga hawa BP shi ya dinga hawa mai motsa jiki zai dinga jin dadin bacci mutum mai motsa jiki yafi jin dadin bacci fiye da wanda baya motsa jiki sannan kuma yakan rage ma wasu kansa kamar irin kansan mama motsa jiki yana iya rage risk in developing kansan wannan sannan kuma yana increasing kamar abin da muke ce shi good cholesterol a jikin mutum motsa jiki yana yi to ta wannan jika physical abubuwa kenan psychologically motsa jiki na da amfani sosai saboda motsa jiki na helping mutum wurin stress jikin mutum yana stressed up ko yake happy gurin yawa yake happy gurin coping stress zama okay yana iya coping da wannan stress
wato baya gajiya da sauri
yawa motsa jiki kuma yana sa mutum ya zama cikin yana cikin farin ciki motsa jiki na ƙara farin ciki saboda yana release abin da ake cewa wani endorphins wannan endorphins din sukan taimaka gurin ya sa mutum yana cikin farin ciki haka ne motsa jiki yana sa mutum ya zama his stiff confident ya yadda da kanshi ya yadda da lafiyar jikin shi motsa jiki na sa haka nan sannan motsa jiki na ƙara yana inganta tunanin mutum yana improving creativity na mutum haka nan yana helping mai amfani ma sosai yana helping gurin drug addiction haka masu irin drug addict to ana encourage din su dinga su exercise exercise motsa jiki na sa su ya helping din su gurin reducing wannan addiction din da sauran abubuwa kamar yana ƙara ƙarfin kwakwalwa motsa jiki so motsa jiki na da amfani sosai shi yasa ake sa mutum su yi motsa jiki ba dan lafiyar jikinka kadai ba har da lafiyar kwakwalwar mutum
to likita musamman ma jarirai ko in an musu wanka zaka ga irin wasu gabobin su akan dan jujjuya gabobin su su suna bukatar wannan ko ba sa bukata
wannan dai al'ada ne dai da ake yawan yi yara abin da fa suke bukata gaskiya wanda zai taimaka musu bacci ne wani jijjiga su da wani abubuwa da ake masu dewa mukan discourage shi saboda kar akan kai da wasu aji musu ciwo garin yin wannan abin kashushuwan su bai karfi ba gabobin su bai karfi ba a ji musu ciwo ko a karya su ko muna ganin mutane da yawa da sukan so da haka yaro shi gurin ya girma ya tashi yayi wayo bacci yake bukata ya sha mama yayi bacci shine abin da yaro yake bukata
to likita daga karshe mace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin su tashi su motsa jikin su dan su kasance masu lafiya a koda yaushe
abin da zan ba da shawara akai shine in kana so ka motsa jiki menene abubuwa da ya kamata ake yi akwai abubuwa da yawa kamar interventions da sukan taimaka gurin motsa jiki idan mutum na so ya motsa jiki to in ka samu a ce familinka iyalanka kowa a gidan shi ma ya zama yana da wannan attitude na motsa jikin idan akwai manya a gida iyaye na nan akwai yara to yaran su dinga taimaka ma iyayen mu je jogging mu je waye yana taimakawa gurin asa a motsa jiki wannan yawanci ya kamata guraren aiki su samu guri wanda za a cire ko rana ko da safe ranar aiki a cikin maybe kwana uku cikin mako na ranar aiki kafe takwas in an je kafin a fara aiki a dai wasu abubuwa ta zai sa a motsa jiki sai kaga ranar aikin kowa na cikin farin ciki an ji dadin aikin kowa ya ji dadi an dan motsa jiki yana da kyau sosai shi yasa kaga mata in suka je gurin antenatal aka dan taimaka musu gurin motsa jiki sai kaga sun yi wasa sun yi dariya suna ana dan taimaka musu gurin tafi da yan tsalle-tsalle saboda su dan motsa jiki da kyau yana encourage kamar yadda na faɗa yana improving creativity kuma yana sa mutum ya zama yana cikin farin ciki sannan kuma kamar a makaranta ga yara ana musu irin physical and health education da abin da ake cewa shi PE da yakan sa su ma su motsa jiki da kyau zaka ga yaran suna jin daɗin irin waɗannan abubuwan sannan kuma akwai irin kamar policies na gwamnati kamar akwai kasashe da zaka ga irin ko a kasuwanni ko a gurin aiki sai a ce in aka je gurin aiki sai a ce upstairs ne to kuma upstairs din za a iya ce to maybe ko ba lifta ko wani abu kamar haka saboda encouraging mutane su dinga hawa upstairs suna motsa jiki sosai ki sai kuma irin media kamar haka nan da muka dan yi tattauna akan motsa jiki shi ma yana encourage gurin mutane su motsa jiki
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.